gama da turanci ya bai baki aiki ba wallahi tallahi babanki ba za ya ce ba abin shi ba shi ba sannan a fannin karatu mamanki ba ta ga karshen bairo ba kuma duk turancin ki ba za ki kai da shi nare ba Maryam labari na kin yi kuskure kalli fuskar ki tudu da gangare kin tabo mu wallahi kin bare mu ne gatan ki kowane bangare muke baki yan canji muke yawo da sunan ki Maryam labari na aka san ki wai shi menene ma sunan ki
butulu da ba mu san asalin jimage ba sai mu je daga London ya fito da ba mu san waye baban ki ba sai mu je kiyar mangwafanni Maryam labari na kin zamo butulu tunda kin zagi Hausawa zaki gwanu in kin manta mu ne sulaki ka sanu duk turancin ki amma sai kin dawo gun Hausawa ki je samun kudin kunu turancin ki bai yi miki komai ba tunda ban ganki America fim ba ban ga fim din ki ke da komando ba ban ga hoton ki ke da sirambo ba kin ga bezina na miki komai ba tunda bakin ga rahama sa ba